أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawo musulmi barkamu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Ali ibn Abi Talib wanda ke cikin makarantar CJD a birnin Damagaram Jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 12 ga watan Safar shekara ta 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda da ce mashidda ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya muna cikin karatun littafin na al-wajiz fi aqidati salaf as-salih ahli sunnati wal jamaa wannan darasi da zamu yi a yau shine darasi na 26 idan ba a mance ba satin da ya gabata mun tsaya a dide gabar da mallan ya kawo mana bayani dangane da imani na ahlus sunnati wal jamaa dangane da abin da ya shahi yin istisna'i a magana ta imani istisna'i a magana ta imani shine yayin da mutum zai ce yana da imani sai ya hada da insha Allah mallan yayi bayanin cewa ahlus sunna wal jamaa suna ganin cewa ya halasta mutum in zai yi magana a karan kanshi shi yace ni ne imani ne insha Allah amma wannan insha Allah wanda zai wadi ba insha Allah bace ba ta shakka a insha Allah ce ta kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala da nuna cewa shi mutum baya tsarkake kanshi domin lokacin da mutum ya fadi cewa yana da imani da sunan tsarkake kanshi yayi abinda Allah subhanahu wataala ya hani akan shi da Allah ya ce wala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawunan sannan kuma so da yawa mutum zai yi wani abu wanda yake na alkhairi to ana so mutum yayi abin alkhairi kada ya nuna kanshi da nuna isa da nuna kuma cewa shi yayi kaza a ana so ya kaskantar da kanshi haka babu yake a wannan bangare to sai dai idan mutum yace ni ina da imani insha Allah ba wai shakka yake akan cewa ba imanin nashi ko tace ko watace ba a imanin nashi ne kada ya je aikin da yake yi bai kai ya ambace shi da sunan imani ba mana aikin da kake yi sallar da kake yi azumin da kake da bin iyaye da sauran ayyuka na ibada shin girman sa ya kai a ce wannan ka cika haƙƙin imani 100% to jin tsoron wannan ne zai sa ka ce insha Allah ba wai shakka akan imani ka to mun tsaya a daidai gabar da mallan zai fara kawo mana hujjoji wanda yasa suka ce wanda yasa shi yace ya halasta a ce ni mu'mini ne insha Allah Allah madaukakin sarki mana jagoranci ya kawo aya ta farko fadar Allah subhanahu wataala Allah yake cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah Allah yace kada ku fadi cewa ni zan yi kaza gobe face in Allah subhanahu wataala ya so to kaga wannan ayi tana nuna hani akan cewa in zaka yi wani abu gobe kada ka ce to goban kawai in Allah ya kai mu za a yi kaza ana so ka fada da insha Allah me yasa zaka hada da insha Allah saboda goban ba a hannunka take ba baka san baya ya goban zaka kasance to haka lamarin yake dangane da imani in ka ce kai mu'mini ne kan shiru shi imani kaga ba ganin shi ake wani al'amari ne da yake cikin zuciya tsakanin bawa da ubangiji shi lokacin da ka kudirce cewa kai mai imani ne baka hada da insha Allah ba kamar kana da tabbaci 100% cewa imanin ka ingantacce ne wanda kuma babu wanda zai buga gaba a wajen Allah subhanahu wataala kan imanin shi ce na da imani 100% dalili akan haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa in aka yi lahira mutane za su shiga aljanna ne kawai da rahmar ubangiji amma ba dan cikar ayyukan su ba duk aikin da kake yi ko kai ne sarkin ibada a duniya kai kuwa ibada in an je lahira ibada ka ba za ta saka je aljanna ba face an hada da rahmar Allah subhanahu wataala wannan abin ya ba sahabbai mamaki suka ce har kai ya rasulullah yace kwarai ku hanni to idan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama aikin da yake shi ma da yin an je lahira sai da rahmar ubangiji zai samu tsira yaya lamarin da yake ga waɗanda su ba annabawa ba ballantana kuma mu kan jalal to kaga imanin mutum wani abu ne wanda ya kamata bawa ya dardar akan shi wai shin imanin nashi ma akwai shi ko kuma dai tukwana to wannan abin da zai sa mutum ya insha Allah haka nan kuma daga cikin hujjojin da mallan ya kawo fadar Allah subhanahu wataala da ce fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taka kada ku tsarkake kawunan Allah shine mafi sani da wanda yafi jin tsoron shi kaga in kace kai mai takawa ne kana da imani kamar ka tsarkake kanka cewa eh ka hayarda da kanka a wannan babu shi kuma wannan abun ba a san shi ba zuwa mai tsarkake kanshi domin Allah shi kadai san mai tsoron Allah akwai wanda baya mutu ba cikin mutane wata kina ma mutane suna mai gani gani cewa wai shi wannan anya ma ibada da yake ingantacciyar ibada ce amma kuma a wajen Allah yana da matsayi mai girma saboda abin aziki yake ba gani yake ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-taqwa ha huwa sai annabi ya nuna zuciya na yace a cikin nan ne yin tsoron Allah na gaskiya na hakika yake malam yace wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam hina yadkhulu al-maqrab maqbara yaqulu yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai shiga makabarta ko kuma lokacin da ya shiga cikin makabarta yana cewa assalamu alaikum ya ahli ad-diyar min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakum al-afiya wannan ita ce addu'a da ake yin an je makabarta wata kila diyawa sun je makabarta kawai kutsawa suke su je abin ne a dawo amma ba san addu'a da yake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan addu'a yayin da yake makabarta assalamu alaikum ya ahli ad-diyar min al-mu'minin wal muslimin shine amincin Allah ya tabbata a gare ku ya kuma abota wannan gida na daga cikin mu'minai sannan kuma daga cikin musulmai mun yi bayani a cikin darussukan mu na baya menene bambanci tsakanin mu'mini da musulmi amma ka fadi kaida guda kowane mu'mini musulmi ne amma ba kowane musulmi bane mu'mini to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa inna insha Allah bikum lafiqun kuma mu ma da muke nan in Allah ya so za mu haɗu kaga tayin Allah su za mu haɗu to shin anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana inkari akan cewa akwai mutuwa ne a annabi ba inkarin mutuwa yake ba kowa ya san da cewa sai mutu mallam bawushi yace har ma hukaci ya san akwai mutuwa amma ba inkarin ta bane annabi yace insha Allah yana iya cewa wa inna bikum lahiqun mu ma za mu haɗu da ku amma sai yace insha Allah me yasa dan ya tattara wannan abin ya mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala domin sanin yaushe ne za a hadin ilimi ne wanda ba a hannun kowa yake ba yana a hannun Allah subhanahu wataala saboda haka mallan ya kawo wannan hadisi dan ya nuna hujja akan halastin cewa insha Allah akan imani domin wannan abin shi yake cewa istisna'i ko kuma tafwidi me ka al'amura gaba daya ga hannun Allah subhanahu wataala sai annabi ce as'alullaha lana wa lakum al-afiya ina mai roƙon Allah a gare mu da muke rayi walakum da ku da kuka riga mu al-afiya Allah ya ba mu lafiya samun lafiya wanda yake rayi shine Allah ya ƙara mai lafiya da ƙarfin jiki samun lafiya wanda ya mutu fa shine Allah ya kubutar da shi daga azabar da take cikin kabari sannan kuma ya sa abin da zai iske bayan ta da kiyama abu ne mai kyau wanda ake gode wannan shine samun lafiyar mamaci wa qala sahabiyul jalil abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu sahabi babban sahabi abdullah ibn mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara yarda a gare shi yake cewa man shahida ala nafsihi annahu mu'minun falyashhad annahu fil janna abdullah ibn mas'ud yace duk wanda ya shaida cewa shi fa tabbas mu'mini ne ba tare da yace in Allah ya so ba kawai ka ce ni mu'mini ne abdullah ibn mas'ud yace to baka karewa muna banka bashi da menene bashi yace falyashhad annahu fil janna to kazo ka mana shaida ka ce kuma kai dan aljanna in ka ce kai mu'mini ne kai shuru to fa duka ce to malloni dan aljanna kaga ni duk wanda yace shi mu'mini ne dangane da imani na addini babu inda za a bude baki yace maka shi dan aljanna nan cikin mu haka bincike kowa ba wanda zai ce maka shi
kana zai tambaye ka mallam idi kai dan aljanna ne me zaka ce kaga ya to dan me ana zaka ce insha Allah saboda ai shiga aljanna wani al'amari ne wanda ba iya gane sai an je can to imani din ko da mutum ya kasance yana aikata ayyuka na yin aljanna kana zuwa sallah ana kiyamul layli da kai amma duk da wannan aka zo bazai shiga aljanna sai ka ce insha Allah saboda fata kake to haka lamarin imani kai mu'mini ne kace eh mu'mini ne ni amma in Allah ya yarda mana kai mai kalmarin zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine abinda ahlus sunna wal jamaa suka kasance suna aikatawa shi yasa anan yace wa qala jarir bin abdullah yake cewa sami'tu mansura bin al-mu'tamir naji mansur bin al-mu'tamir wal mughira da kuma al-mughira wal a'mash da malan a'mash wal layth da malal layth wa amara bin al-qaqa sannan kuma da amara dan qaqa wa ibn shubruma da kuma malan dan shubruma wal ala bin al-musayyib da malan ala dan musayyib wa yazid bin abi ziyad da malan yazid dan abi ziyad wa sufyan al-thawri da malan sufyan al-thawri wa ibn al-mubarak da abdullah bin al-mubarak wannan malaman guda goma dukkan su malamai ne tabi'ai daga cikin tabi'an sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace gaba ɗaya naji wannan mutanen goma da na zano wa man adraktu ba sun kade ba har ma wanda na isko nayi su suna cewa yastafnuna fil imani wa ya'ibuna ala man la yastafi in aka zo magana imani sai su ringa cewa insha Allah wanda yace ni ne imani ne bai ce insha Allah sai su ce mishi kai wannan abin naka akwai yara ce sai su aibanta abin da ya faɗi to kaga wannan manyan tabi'ai ne eh ana magana ilimi gare su saboda ilimin su daga makarantar sahabbai ya fito su kuma sahabbai ilimin su daga makarantar annabi ne kaga su sun yi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam akan saura na baya amma dukkan su suna yin istisna'i suna cewa insha Allah dangane da abin da ya shafi imani sai yake cewa wasu ilal imam Ahmad bin Hanbal an al-iman an tambayi malam Ahmad bin Hanbal wannan babban malamin na mazhaba ta hanbaliya yake aka tambaye shi aka ce an al-iman dangane da imani mina malam me zaka ce game da imani fa qala sai malam Ahmad yake cewa qaulun wa amalun wa niyya imani wani abu ne wanda ya hada da furci ta hanyar fadawa wa amalun da kuma aiki da gabbobi wa niyyatan da kuma darman niyya a cikin zuciya qila lahu da ya fadi haka sai aka ce to alaga ta malam ga wata tambayar daban fa idza qala ar-rajulu mu'minun anta yanzu in mutum yazo kana zamanin iskuwar ka sai yace maka kai wani shin kai mu'mini ne malami zaka ce akan wannan tambaya qala sai malam Ahmad yace hazihi bid'atu wannan tambayar bid'a ce ya zaka zo ka isko mutum ka ce mishi kai mu'mini ne yace wannan tambayar sam bid'a ce sai suka ce qila lahu sai suka ce mishi to fama yaruddu alai ko kuma fama yaruddu alai to in an riga an yi tambaye duk da dai tambaye bid'a ce to kai in an riga an maka wannan tambaye kai wace amsa zaka bada kawai kana zaman taurayi ne yace malam Musa muna laya wai ya ne malam Musa kai mai imani ne to me zaka ce mishi qala malam Ahmad yace yaqulu ya bada amsa yace mu'minun insha Allah ni mu'mini ne in Allah ya yarda to kaga ni wannan Ahmad bin Hanbal ya tabbatar da irin wannan amsa yayi istisna'i a cikin ta yace insha Allah to haka ahlus sunna wal jamaa gaba ɗaya su suka kasance akan wannan aqida dangane da imani aka yi musu tambaya sai su ce mu masu imani ne insha Allah kuma daga nan malai ya kawo ƙarshen bayani dangane da asali na biyu dangane da abin da ya shafi musamman iman a yanzu zai shiga mana misali zai shiga bayani a dangane da al-aslu thalith asali na uku a cikin wannan littafi wanda ya mishi suna da mawqifu ahli sunnati wal jamaa fi mas'alati takfir matsaya ta ahli sunna wal jamaa dangane da mas'alar kafirtawa wannan mas'alar ta kafirtawa ɗin uwa mas'ala ce wanda tana ƙara ba al'umma matsala musamman a irin wa'innan zamanin namu na ƙarshe inda zaka ji mutane da yawa wa'inda suke da alaka da ilimi ko kuma karantarwa suna sakin halshe dangane da kafirta ƴan uwansu mutum zai yi wani abu sai ka ji wani ya zo bayani sai ce kai ai wani ya zama kafiri sai ka ga wani ai kafire ne kai su wani ku bar biya su wani kafire ne wannan babba kalma ce mai hatsarin gaske domin kafin ka ce ma mutum kafiri
akwai buƙatar tabbatar da wa'ansu sharadda da wa'ansu ƙa'idodi wanda ya kamata a auna kafin a tabbatar da wannan. Sannan kuma ahlus sunna wal jama'a ba su ce ma mutum kafiri kai tsaye matakar be tattara wa'annan ƙa'idodi da wa'annan sharaddan suka tabbata akan shi ba, ba za su ce mishi kafiri ba, kamar yadda zamu karanta a yanzu insha Allah subhanahu wataala. Sai malam ya ce wa min usuli aqidati salafi salihi ahli sunnati wal jama'a, yana daga cikin asallai na aqida ta magabatan kwarai sune ahli sunnati wal jama'a. Mine yace annahum la yukaffiruna ahadan bi ainihi min al muslimin, ahli sunna magabatan kwarai ba sa kafirta mutun da ainihin shi su ce wane musulmi ne, in dai su ce wane kafiri ne in dai daga cikin musulmai yake, kawai wane kuna sallah da shi sai a ce a kai wane kafiri, ahlus sunna ba su wannan abu. Sai ce irtakaba mukaffiran, ko da ya aikata wani abu na kafirci, kuyuha in mutun ya aikata wani abu na kafirci ba sa ce mushi kafiri kawai dan ya aikata kafirci illa ba'da iqamatil hujja, sai bayan an tsaye da hujja akan shi, wata hujja allati yukaffaru biha tarikuha, wannan hujja wadda ita hujja wannan ita ce zata sa a kafirce a kafirta shi, amma ba wai kafircin da ya aikata ba. Ban sani ba ko mun fahimta, mutum ne musulmi ana tare da shi sai ya aikata wani abu na kafirci, shin za a ce mashi kafiri? A'a, ahlus sunna ba su ce mashi kafiri, sai an je an auna shin hujja ta tsayu akan shi, eh hujja ta tsayu akan shi yanzu, to a yanzu ne sai su ce mashi kafiri. Me yasa? Ba dan aikin da ya aikata ba, sai dan saboda hujja ta tsayu akan shi. Sai ce fatatawaffaru shurut wa tantafi almawani, sai an samu cikar sharuɗa na kafircin shi, sannan kuma an samu cikar abubuwan da za su hana ya zamanto ba kafiri ba. Akwai sharuɗan da ya kamata mutum su tabbata akan shi kafin a ce mashi kafiri, eh meye yake ce ma tawaffuru shurut? Tufana tawaffuru shurut shine wasu al'amura ne wanda kafin a ce ma mutum kafiri dole sai a auna wa'annan abubuwan sun tabbata akan shi. Wasu abubuwa ne, abubuwa ne guda biyar. Abu na farko al-ilm, ilimi. In mutum ya aikata kafirci za a fara duba shin yana sane da wannan abun yayi, akwai wanda zai yi kafirci amma dai ya haukace ba kullo shi ba daidai ba, to kuma ya za a ce mai kafiri bayan kuma a haukace yake, bai san abin da yayi ba, kaga baka da hujja ka ce mai kafiri ko da yayi kafirci. To abu na farko sai an samu ilimi, wane ya aikata kafirci, ko kuma a misali wane ya zagi Allah, astaghfirullah, shin zagin Allah ne yana da ilimi yana da masaniya waye Allah yayi wannan abun? Eh an samu yana da masaniya, to an samu sharadi da. Abu na biyu al-qasd, shin da nihi shi yayi wannan abun ko kuma dai zalla ce ta same shi, kuskure ne aikata ba tare da ya sani ba? A an samu yana sani kuma da nihi shi yana nufin ne ya zagi Allah, ya zagi Allah, an samu sharadi nawa? An samu biyu. Har yanzu bai zama kafiri ba fa, sai an samu sauran sharuɗa. Sannan na uku adamu ta'wil, maganar da ya faɗi tana da fassara daban-daban, ko kuma idan fassara da ɗaya ce fassara ta shine kafirci, domin akwai maganar da mutum zai faɗi tana da fassarori daban-daban. Daga cikin fassarorin nata aka yi wata fassara sai a ga kamar kafirci ne, amma kuma aka yi wata fassara fa sai a gani kuma ba kafirci ba. To in maganar da ya faɗi tana da fassarori daban-daban, ba za a ce ba kuma kafirci ne, sai a ɗauko fassarar da ba ta kafirci ba sai a ce ita yake nufi, dan a kauce mishi kafirci. Amma in maganar da ya faɗi ba ta da wata fassara banda kafirci, to anan fa an samu sharadi na nawa? An samu sharadi na uku. Sai a yi gaba. Abu na gaba shine al-ikhtiyar, shin da zaɓin shi shine ya zaɓi yayi wannan abin ko tirsasa shi aka? Ka gani wanda aka tirsasa shi kafirci ba za a ce mishi kafiri ba, ko da ya faɗi. Me yasa? Saboda ba a san ran shi ba, ba a zaɓin shi ba, tirsasa shi aka. Misali akan haka shine Ammar bin Yasir, sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da kafiran Makka suke azabtar da sahabbai, Ammar bin Yasir ya kasance su mawali ne da shi da baban shi da mahaifin shi dukan su bayi ne da kafiran Makka. Aka samu labarin sun musulmi ta sai ake musu azaba, ake musu azaba dan su yi kafirci su dawo su yi su zagi Ubangiji su girmama alloli gumaka. An yi da su ba irin azabar da ba musu ba dan su yi kafirci amma suka kifirta kafirci. Shi Ammar bin Yasir sai aka kawo shi aka darme shi jikin icce, aka kawo mahaifin shi aka darme jikin icce, aka mahaifin shi aka darme ta jikin icce, ake ba su bulala da azaba ta yau daban ta gobe daban. Kawai abinda ake so su ce Allah kaza su yi zagi ga Allah subhanahu wataala sai a kyale su. Suka ce a kawai Allah ɗaya ne, shi kaɗai ne abin bauta da gaskiya. To sai aka ce a ƙara limka musu azaba. Aka zo wajen mahaifin shi Yasir wanda shi ne shahiri na farko a musulunci, aka ce ka ce Allah kaza sannan ka girmama wannan gumkin, sai ce ba zai yi ba. Sai aka kashe shi a gaban ɗan shi Ammar. Kana kallo a kashe mahaifinka kuma babu abin da zaka yi, akwai ciwo akwai kuna. Sannan aka zo wajen mahaifin shi, duk ba zo kanshi ba yana kallo, aka zo wajen mahaifin shi sai Abu Jahil ya ba da shawara ce ita wannan a mata talihu shi. Musan talihu shi a darme hannunka da ƙwawonka ka kalli sama. Aka mata haka. A wata ruwaya sun ce tana da jariri a cikin. Sai Abu Jahil ya zo da gumki a hannun shi karami ya ce ki ambaci wannan gumkin kawai in kyale ki, ki ce wannan ma Allah ne. Sai ta tofa mishi yawo a fuska ta ce ba za ta faɗi wannan kalama. Wannan abin da ta mishi ya ba shi haushi, ya ɗauko mashi ya caka mata a ciki a gaban ɗanta. An kashe mahaifin shi da mahaifin shi Ami a gaban shi, ya yi ƙara iya ƙara, babu wanda zai iya taimaka. Shi ne fa aka zo gare shi. Da aka zo gare shi sai aka ce kawai ka ambaci wannan gumkin a kyale ka. Sai ya ambaci gumkin. Da ya ambaci gumkin sai aka ta yana ya ta shi kenan. Ammar ya kafirce bayan musulunci, la ilaha illallah, ba so a ta yi inda yake. Labari ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah sai ya sauko da aya ya ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sai wanda aka tirsasa shi da ƙarfi dole ba yanda iya sai yayi, amma zuciyar shi tana cike da imani, sai Allah ya wanke shi. Yazo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah, na faɗi ne dan saboda abinda suka yi ma iyayena, amma ba dan ina so ba kuma ba dan na yarda zuciya ba. Yace ka kwantar da hankalinka, Allah tantuni ya riga ya wanke. To kaga shi anan kalmar kafirci ya wanke. Ya ce gumki ma abun bauta ne, amma abun bauta wane ne? Allah ne. Shin ya zama kafiri da yau wannan bai faɗi ba, me yasa? Saboda tirsasa shi akai. To shi yasa malami suka ce daga cikin sharuɗa in mutum ya faɗi kalmar kafirci ba za a ce mai kafiri ba, har sai in ya zama to alal ikhtiyar, shine ya zaba da kanshi ba tirsasa shi akai. Wannan shine sharadi na hudu. Sharadi na ƙarshe adamu taqlidil a'ma. Sannan kuma mutum a samu ba kwaikwayon wani bane ba yayi a maganar da ya faɗi ta kafirci. Yanzu da yawa ana samun daga cikin mutane wanda shi yana da wani malami abin bi a wajen shi, duk abin da malamin nan ya faɗi kawai shi a wurin shi an ƙare zance ne na ƙarshe na yankan shakku, shi ne malamin da yake bi 100%. To wataƙila wata ran wannan malamin ba malamin Allah ba ne, zai iya faɗin wata kalma ta kafirci, sai shi wannan mai bin nan shi ya zo ya ɗauka shi ma ya ringa maimaitawa. To yanzu in wannan mai bin malamin nan ya zo ya maimaita kalmar kafirci, in aka auna maganar da ya faɗi da wannan sharuɗin aka samu a taqlidil a'ma, shi bai da ilimi akan wannan magana amma fa ya ji malamin shi ya ambace ta shi ne ya maimaita, to sai a ce eh nan yana da uzuri saboda taqlidil a'ma, saboda ba a ɗora ma mutum kalmar kafirci in ya yi taqlidil a'ma. In yana da wani wanda yake ganin shi ne mabiyin shi 100%, sai ya ji ya waɗi shi ma ya maimaita. Me yasa? Saboda yana da uzuri na jahilci, shi bai sani ba. Ku duba ku ga yadda malamai suka kai waɗannan sharuɗa masu tsauri masu wahala diddan saboda a kiyaye kada a kafirce, kada a kafirta mutum. In mutum ya faɗi kalmar kafirci dole sai ya auna waɗannan abubuwan biyar, shin ya cika su? To nan ne fa in aka samu mutum ya cika wannan ƙa'idodin biyar duka yana da ilimi,
sannan da nihin shi yayi wannan abin yayi sannan wato babu wata fassara da magana tashi zata iya dauka banda fassarar kafirci sannan abu na gaba shi ya zaba ba dirsasa shi akai ba sannan babu wani da yake kwaikwayo shi ne ya zaba abin shi da kanshi in aka samu kalmar da fadi ta kafirci ta cika wannan sharuɗa biyar to yanzu tabbas ana iya gaya mishi cewa wani kafiri ne amma aka samu ma bai cika wannan kaidodin ba to ahlus sunna ba sa ce mishi kafiri sannan abu na gaba almawani abubuwan da suke hanawa a ce mutum kafiri in mutum ya wadi kalmar kafirci kuma ba yanda zaka yi ka ce mishi kafiri to akwai abubuwa guda biyar wanda in aka duri mutum ya faɗi kalmar kafirci aka samu ɗaya daga cikin biyar din nan a tare da shi to ba a ce mishi kafiri kuma guda biyar ne abu na farko aljahl jahilci in mutum ya wadi kalmar kafirci aka bincika gaba da baya aka gano kai wannan fa jahili ne bai san abin da faɗi ba to kyalle shi ake ba a ce mai kafiri me yasa saboda uzuri ne jahilci bai sani ba saboda jahilci babban uzuri ne mutum bai sani ba sai ya wadi kalma ta kafirci zan ba ku misali guda daya malamai suna kawo wannan misali na wani bawan Allah wanda yana tafiya a cikin sahara da guzurin shi sai darma a saman raƙumi saboda tafiyar sahara raƙumi ya yi juriya sai da yazo tsakiyar sahara sai ya ce to tunda na zo saka barin dan kwanta in huta da guzurin shi a saman raƙumin kwancin da yake dan ringiza kawai da ya dan bude ido ya ga babu raƙumi sai hihi ita kuma sahara mun san da cewa mutum ya zo shi dan adam babu guzuri tare da shi babu ruwa babu abin da zai sha kuma ba guzuri tare da shi to fa ba lalle bai iya hutuwa kawai ana tabbata da cewa wannan kawai Allah ya karam musulmi saboda nitsewa zai mun san sahara ne take bawa Allah din da ya halaka ya ga babu raƙumi babu guzurin shi kawai sai kuma ga Allah ya ce ya ubangiji nan ho ba mahuta sai ni a kira ka kaga halin da nake ciki Allah ka hudda ni cikin sai yi ta da yaqini ya san da cewa Allah ya yi shi kuma Allah zai amsa mishi sai ya juya shikenan da ya juya bayan jimawa kaɗan kawai yana juyowa sai ga ragu shi yana dawowa da wannan guzurin a tare da sai ya murna ya farin ciki sai ya ce alhamdulillahi Allah na gode ma ya ubangiji ni ne ubangijin ka kai ne bawana na gode ya Allah saboda tsananin murna da farin ciki ya ce shi ya ubangiji ni ne ubangijin ka wannan kalmar ta kafirci ko ta kafirci kalmar ce ta kafirci amma me yasa yayi ka saboda ya jahilci bai san abin da yake wadi a lokacin nan ba saboda yanayin da yake ciki kwakwallo shi ta goshi ya jahilci ma meye yake faɗi bai da masani to wannan ba a ce mishi kafiri ba saboda ba da ilimi ya faɗi magana ba sannan abu na gaba daga cikin sharuɗin da in an samu mutum ya wadi kalmar kafirci in dai akwai shi ba a cewa mutum kafiri shine al-ikrah wanda aka tirsasa shi shine misalin da muka bada dazu na Ammar bin Yasir in aka tirsasa ka ka buga dama ka buga hagun bakka da abin da zaka faɗi dole sai ka faɗi wannan to sai ka faɗi abin a baki amma a zuciyarka ba haka bane to in mutum yayi wannan abin alal ikra ba a ce mishi kafiri domin tirsasa shi aka haka nan kuma abu na uku shine al khata kuskure in mutum yayi kuskure wajen furta abu ba abin da yake nihi ba kenan a zuciyar shi amma kuskure ne yasa ya faɗi abin to in malamai suka zo auna ba a kayan a ce mishi kafiri in aka gano kuskure ne to shikenan ba za a ce mai kafiri ba sai a ce a wani ya yi kuskure sai a wuce Allah ya yafe mishi kuskuren da ya sai ya je ya yi istighfari abu na hudu at-ta'wil shine ya kasance maganar da ya faɗi tana da wata fassara ta daban kamar yanzu irin yanda ake yi ana so a kama ka yan siyasa suna so su kama kan kawo ta magana ga abin da kake ni sai a juya ta da gangan sai a maida ta wani abu daban dan a kama kaga maganar tana da huska biyu kenan in magana tana da huska biyu zata iya dokan kaza to in tana iya dokan kafirci a wani bangaren kuma a wani bangaren ba ta iya dokan kafirci to anan ma ba a ce ma mutan kafiri in ya fade ta kawai sai a doko inda ba kafircin ba sai a ce haka yake nufi sai a wuce sharadi na biyar shine
as-sighar aw al-junun mutun ya zaman to karamin yaro ne ko kuma ya zaman to mahaukaci ne in yaro karami wanda bai balaga ba bai san abin da yake ba kamar dan shekara 4 zuwa 5 in yayi kafirci ba a ce mai kafir me yasa saboda har yanzu shi alƙalami bai haukan shi ba bai da hankalin da zai iya tantance abubuwa shi yasa yaro karami da abin da yi ba a kama shi da laifi ko da yaro karami ya gafirci ba za a ce mai kafiri ba na ko kuma mahaukaci yanzu mahaukaci wanda ka kullo shi ta tabu in ya aikata kafirci kaga ba za ka ce ba kai wannan mahaukacin kafiri ne ba za ka faɗi haka nan ba saboda me yasa saboda shi mahaukaci ba alƙalami akan shi tantance da abin da ya ba a rubutawa to wa'annan din mutun ya faɗi kalmar kafirci in dai akwai ɗaya daga cikin biyar kinnan ba a ce mushi kafiri sannan kuma wancan na farko in an samu ɗaya daga ciki in an sun cika wa'annan sharuɗan gabaki ɗaya sun cika to ana cewa mutum kafiri to kun shi yasa nan malam yace a samu wa'annan sharuɗan sannan kuma wa'annan abubuwan da suke hanawa ya zama to babu ko ɗaya sai yace wa tazulu shubhati anil jahil wal muta'awwil sai yace shubha tana kaucewa ne daga jahili da kuma wanda yake da fassara ta daban-daban yace wa ma'lumun anna dhalika yakunu fil umuri al khafiyyah allati tahtaju ila kashfin wa bayan sai yace amma wa musan da cewa duka wannan yana faruwa ne cikin abubuwan da suke koyi wanda take bukatan sai an yi bayani akan su bi khilafi al ashiya' al zahira sabani abubuwan da suke a hili a bayyane mithlu jahdi wujudi Allah ta'ala kaman mutun yace kai babu Allah cewa akwai Allah wannan abu ne a bayyane kowa ya san akwai Allah ko kafiri ya san akwai Allah to yanzu in mutun ya huto yace a kai babu Allah kaga ya kore samun Allah ko to wannan abin ba wai ya an tayi ba an nemo sharuɗa an ce ku duba ka ayi je kaza a ba wani kaji in dai mutun da hankalin shi cikakke ya faɗi yace ba Allah kawai kafiri saboda samuwa Allah abu ne a bayyane bai ya bukatan koyo sai ce wa takdhibir rasul sannan kuma da ƙaryata manzan Allah wannan kuma wani abu ne mai girma wanda al'umma a yau suna gaka da su haka cikin shi a ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake kace eh ƙarya ce kaga ka ƙaryata annabi ko wallahi kafirci to yanzu in ka kalli al'umma rayuwar da suke a yau ana kawo wa dan hadisi saboda an samu wasu mutanen banza suna sa wa mutane shubha dangane da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa'inda suka rawaito hadisan dama in kaga mutun ya zagi sahabi to akwai inda yake so yi yana so ne yaje ga manzon Allah me yasa shi sahabi hadisan annabi rawaito in mutun ya zagi sahabi to an zagi sahabi shin in sahabi ya kawo magana za a dauka ba za a dauka ba kenan in ya kawo magana annabi sai a ce akai ƙarya ce in an ƙaryata magana annabi baka ƙaryata an ƙaryata annabi in an ƙaryata annabi kuma an shiga uku domin an zama kafiri to ƙaryata manzon Allah kafirci ne wanda bai bukatan a tahi a dawo in dai mutun da hankalin shi cikakke ya ƙaryata annabi to wannan mutum ya zama kafiri sai yace wa jahadi umumi risalatihi shi wannan ba annabi yake ƙaryatawa ba gaba ɗaya ma shi bai yarda annabi an aiko shi gaba ɗaya ba gashi nan kuna tare da shi haka ce Muhammadur Rasulullah sai yace eh to Muhammadin dai amma manzon Allah ne bai yarda ba wannan ma kafiri ne ka a taika a dawo in ya ƙaryata annabci ko kuma manzanci na manzon Allah don ne ƙaryata manzancin manzon Allah kafiri ne ba a tsayawa a lissa ha wannan sharuɗan da muka ambata da su abu na gaba yace wa khatmihi lin nubuwa in mutun yace annabi ba shi bane karshen annabawa anan gaba za a yi wani annabi shi ma ya zama kafiri saboda annabi tabbas na nasoshi sun nuna cewa annabi shi ne khatamul anbiya cikamakon annabawa daga annabi an kare wani annabi ba wani annabi da zai zo bayan shi to in mutun yace a ƙarya ce ai nan gaba akwai wani annabi da muke jira ya zo wallahi wannan mutum ya zama kafiri sannan abu na gaba wa ghayriha min al-umuri allati hiya ma'lumatun min ad-din bil darura da wayna abu da malan ya zano yace da wadansu su cikin abubuwan da dole ne a addini wajibi ne a ce kowa ya san su to in aka ce wannan abu yana daga cikin abubuwan da dole ne a addini kowa ya san su to in mutum ya karyata wannan abun ko kuma ya ce babu su to ya zama kafiri ba tare da sai an auna wa ita abubuwa ba sai malam yace wala yukaffiruna al-mukrah ahlus sunna ba sa kafirta wanda aka tirsasa shi idza kana qalbuhu mutma'innan bil iman in ya kasance an tirsasa shi ya faɗi abu ne amma zuciyar shi cike take da imani bakin ne ya farta amma zuciyar ba ta yarda ba to ba sa kafarta wannan sai yace ballahi yukaffiruna ahadan minal muslimina bi kulli dhanb yace bari dai ahlus sunna ba sa kafirta ko mutum daya daga cikin musulmai dan ya aikata wani zunubi ku gane zunubi bai sawa kafirta mutum in mutum ya aikata zunubi komai girman zunubin ba a ce mishi kafiri sai ce walau kana min kaba'irid dhunub allati hiya dun shirk koda a ce mutum ya aikata manya manyan zunubai wanda ba shirka ba ba a ce mishi kafiri daga cikin manya manyan zunubai akwai zina akwai ka shan giya ko sannan kuma akwai sata da chacha har ila yau da kin yin sallah ma babban zunubi ne to aka samu mutun yayi zunubi yayi chacha yaje yayi zina ya sha giya duka wannan laifukan ya hada su to ba a ce mishi kafiri ba me yasa saboda manya manyan zunubai ne kadai ya aikata dan ya aikata babban manyan zunubi ba za a ce mishi kafiri ba saboda ba shirka da Allah yayi ba shi yasa sai malin yace fa hum la yahkumuna ala murtakibi hadha al-kufr wanda ya aikata wannan ba sa ce mishi kafiri wa inna ma yahkumuna alayhi bil fisq wa naqsi al-iman ma lam yastahilla dhan to naji in mutun ya aikata wannan manyan manyan zunubi in ba a ce mishi kafiri ba bi za a ce mi ahlus sunna wal jamaa suna ce mishi fasiki ne kawai wani yayi zina sai a ce kai ai wani fasiki ne kaga fasiki daban kafiri daban a wani yayi chacha yayi ya sha giya a wani fasiki ne yayi fasikanci to kun ga ba su ce mishi kafiri ba ga abin da suke cewa fasiki ne ana ce mishi fasiki ne ma lam yastahilla dhanbu in dai bai halasta wannan abin da yayi ba mene ne halasta abin da yayi zina babban zunubi ne ko sai ce kai mun hada kuke gani muna aqidan mazina halakci ya halasta zina ko a qur'ani kuma Allah ya haramta ta to yanzu ya zama kafiri me yasa ba dan yayi zina ya zama kafiri ba ya zama kafiri ne saboda ya ce zina halakci ya halasta wannan zina alhali kuma Allah ya haramta ta in Allah ya haramta abu kai ka haram ka halasta shi me kenan wanne ne na gaskiya naka ko na ubangiji in na ubangiji ne na gaskiya kenan kai ƙaryata ubangiji kai kaga wanda ya ƙaryata ubangiji kafiri ne babu wata wata in mutum ya sha giya baya zama kafiri saboda shan giya amma in yace a shan giya halaka ne ya zama kafiri ba dan ya sha giya ya zama kafiri ba sai dan ya halasta shan giya alhali Allah ya haramta shi si malin yace wa idza mata al'abdu ala dhanbin duna shirk lam yastahillahu fa'amuru ila Allah ta'ala malin yace in mutun ya mutu yana aikata wani zunubi wanda ba shirka ba da Allah kuma bai halasta wannan zunubin ba har ya mutu kamar misali mutum ne ya mutu yana shan giya har ya mutu kai wataƙila ma da zai mutu da kwalbar giya a hannun shi yana kwankwada ya mutu kaga ya mummunan ƙarshe ko ya mutu yana fasikanci yana shan giya to in dai ba ya yarda a zuciyar shi giya halaka bace in dai a gurin shi giya haram ce kawai yana yin zini ne da saban Allah shi saboda shedan ya mai huduba to har yanzu ba a ce mishi kafin mine fa'amuru ila Allah al'amarin shi na wajen Allah kuma ba za ka je cikin gari kace kai wani ya mutu da kwalbar giya ai suwane yanzu ana wuta baka da wannan hurma kawai kai dai ka ce a suwane al'amarin sa a wajen Allah dun me yasa saboda insha azabu in Allah ya ga dama zai mishi azaba wa insha ghafara lahu kuma Allah ya ga dama yana iya gafarta mishi duk da ya mutu yana shan giya saboda wannan al'amari ne a hannun Allah shan giya saman Allah ne ko Allah aka ma sako to Allah yana iya cewa yaya in aka yi mishi sai ina sai aliyanna duk da ya mutu yana shan giya kuma kaga kenan tunda mutum Allah zai iya yaye mishi in ya ga dama dan ya mutu yana aikata wannan zunubin baka da hurumin kace mishi kafiri sai ce khilafan lil firqid dalla wannan shine aqidat ahlus sunna sabanin sauran firq wa inda suke batattu allati tahkumu ala murtakibil kabirati bil kufr sauran firq wa'inda suke hukumci ga wanda ya aikata babban laifi su ce kafiri ne kamar khawarij su yanzu khawarij a wajen su in kai zina ka zama kafiri khawarij a wajensu in kaje ka sha giya kafiri ne kai khawarij a wajensu in kaje kai tata ka zama kafiri amma a hadisin al jama'a wajensu ba haka bane ba in kai wannan ka zama fasiki amma ba kafiri sai ce au bil manzilati bayna al manzilatin ko kuma su ce in musu ce maka ba kafiri sai su ce to dan da kaje kai zina in ka mutu ba za ka je wuta ba kuma ba za ka je aljanna ba kai sai kana nan a wani guri tsakanin aljanna da wuta su dai kawai za su ce ba za ka je aljanna kuma to in ma ba su ce ba ka je wuta ba ba kafiri ne ba kai sai su ce kana tsakanin kafirci da imani kai ba kafiri ba kai ba kai ba mai imani ba wannan gurin manzila bayan manzilin su suka yi kiro a gurin su amma hadu suna fuskanta ba kawai abu ne ko imani ko kafirci ko kuma fasikanci fasikanci shi kuma bai hudda mutum daga imani a wajen ahlus sunnah jama'a akwai imani akwai kafirci a wajen khawarij akwai imani akwai kafirci kuma akwai manzila baina manzilatayn akwai kafirci akwai imani kuma akwai ba kafircin ba imani wannan kuma ya saba manhaji na ahlus sunnah jama'a sai malam yake cewa qala Allahu ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya fara alqur'ani yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima Allah yace lalle Allah baya gafarta laifin da yake na shirka ne tare da shi in mutun ya mutu yana shirka da Allah Allah ba zai gafarta mishi ba amma wa yaghfiru ma duna dhalika amma abinda ba shirka ba Allah yana yahewa liman yasha ga wanda ya ga dama to kaga ahlus sunna sun yi gaskiya da suka ce in mutun ya mutu yana babban zunubi al'amarin shiga Allah yake saboda Allah ne yace yana yafi abinda ba shirka ba ga wanda ya ga dama shan giya kuma ba shirka bane ba caca ba shirka bace zina ba shirka bace kaga babban laifi ne amma Allah yace yana iya yahe shi in ya ga dama ga wanda ya so sai Allah yace man yushriku billahi faqad iftara ithman azima duk wanda ya shirka da Allah ya hada bautan Allah da wani haqiqa ya kirkiri wani babban zunubi wanda yake mai girma wanda Allah ba zai iya yafe mishi ba wa qala ta'ala wa nugurin Allah daban wurin wani gurin na daban Allah subhanahu wataala yace qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wannan aya tana daga cikin ayoyi manya manya wanda ahlus sunna suke karantawa mutum mai aikata zunubi wanda yake so ya tuba ya koma ga Allah Allah yace qul ya ibadiyalladhina asrafu ya annabi ka fadi mabayina wa'inda asrafu ala anfusihim suka zalunci kansu suka aikata zunubi ya mamaye su mutum ne ya aikata zunubi rayuwar shi gaba daya yau shekara shi 50 amma bai taba zuwa bai su jira gaida Allah eh sallah yau kuma gashi nan ya tuba yana kuka sai yake jin tsoro ka ashe in ya tuba Allah baya gafarta mai ba shekara 50 ba kwana 50 bace irin wa'innan mutanen Allah ya ce a gaya musu ya ibadiyal ladina asrafu ya bayina kunga Allah ya ce bayina duk da ya san sun yi wannan zulmi amma ya ce bayina saboda tausayi da rahmat Allah yace allazina asrafu ala anfusihim wa inda suka zalunci kansu da ayyan aikata zulmi mi Allah yace la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kamna daga rahama Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana yafi laifi ga baki daya in ya ga dama innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah shine mai gafara kuma mai jinki kaga wannan aya tana nuna cewa duk zunubin da mutum yayi ya daga hannu ya ce Allah na tuba Allah yana iya yi mishi gaba daya matukar ya daga hannu ya roki Allah to zai samu Allah mai gafara kuma wannan ita ce rahama ta Ubangiji subhanahu wataala Allah ya samu a cikin rahamar shi sai ya ce wa qad haddara annabi sallallahu alaihi wasallama haqiqa annabi tsira da amince Allah subhanahu wataala gare shi ya tsoratar an yukaffira ahadun ahadan duna burhan ya tsoratar da cewa wani ya kafirta wani ba tare da dalili ba kawai ka zamna zunzurutu ka meke kawai ka meke ce a kai su ana ai kafirai ne kana ganin kamar karamin magana ce annabi ya tsoratar akan wannan fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuma imrin qala li akhihi kowani mutum duk mutumin da yace ma dan uwan shi ya kafiri kai kafiri kai duk wanda yace ma wani ya kafiri ya kai kafiri annabi yace faqad ba'a biha ahaduhuma haqiqa wannan kalmar ta tabbata akan daya daga cikin su in kana kama qala in wanda aka ce ma kai kafiri kafirin ne da gaske to shikenan kalmar ta tsira ta tabbata akan shi domin kafiri ne wa illa in kuma ba haka ba kawai haka nan ka ce ma wani kai ya kai kafiri kuma Allah aka duba da kalmar ta yi sama aka auna gani wannan mutumin ba kafiri bane annabi ya ce raja'at alai kai da kace wa wannan kafirin to kalmar za ta dawo kanta kai ne kafirin auna Allah kaga ba mu magana ce domin in ka wade ta akan wani in dai shi in ba haka bane a Allah kalmar za ta dawo gare ka shine abin da annabi yake nufi to kaga kalmar ce mai hasari dan mi ma za ka wade ta to dan mi za ka ce ma wani kafiri dan tunda kai baka san baya yake tsakanin shi da ubangiji kawai dan ya aikata zunubi baka da wannan hurumin wa qala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na daban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man da rajulan bil kufr duk wanda yake rayuwa wani mutum da kafirci aw qala ko kuma yace aduwullahi kai makiyin Allah ka babban magana tsakani da Allah yanzu a cikin halishin mutane ba a kiran wani a ce wani makiyin Allah ne ana wadi gowa ana yawa sosai ta yaɗo a cikin halishin mutane a ce kai aisuwa na makiyan Allah ne kai wata kalmar ma har malami zaka yi na imama kawai mutun ya sha shayi premier ya kai mishi sai ce kai suwana wala ai makiya Allah ne annabi to kai da kake wadin wannan kalmar kaji abin da annabi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man da rajulan bil kufr duk wanda yake rayi wani mutun da kafirci aw qala ko kuma yace aduwullah wana makiyin Allah ne walaysa kazalika wannan kalmar tai zama aka auna aka gani wannan mutunan ba makiyin Allah bane annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa hara alaihi face wannan kalmar da ya fadi ta makiyin Allah ta dawo gare shi kai da ka fadi kalmar kace wana makiyin Allah ne kalmar tai zama aka auna aka wannan mutunan ba makiyin Allah bane annabi yace kalmar za ta dawo kanka da karshe kai ne makiyin Allah ba shi ba saboda haka mutane su ji tsoron Allah su daina fadin wannan kalmar sakaka suna wani ta saboda halishi yana kai mutun ya baro shi yasa a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya kiyaye mana abu biyu zan kiyaye mishi tabbas zai shiga aljanna daga cikin abu biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai baki ka kiyaye baki shi yasa yace ma Mu'az kuffa alayka hadha ka kiyaye wannan in ba yawan dimi ba da baki ya zaka ce ma mutum makiyin Allah ka san girman wannan kalmai to dai mun ji abin da annabi yace in mutum yace mu wani makin Allah kuma ba makin Allah bane illa hara alaihi face kalmar ta dawo kanshi Allah madaukakin sarki ya kare wa qala sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi na daban annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yarmi rajulun rajulan bil fusuq babu wani mutum da zai jefi wani da fasikanci menene jefi wani mutum da fasikanci kace kai wani fasiki ne kaga kaje shi jiwa ce wannan yanzu ba kafirci yake ba ba wani da zai jefi wani mutum da fasikanci sai yace wala yarbihi bil kufr kuma ba wani da zai jefi wani da kafirci illar taddat alai face ta dawo a gare shi illam yakun sahibuhu kadhalika in wanda aka wadi ma in ba haka yake ba kaga da fasikanci da kafirci kace wani fasiki ne ko kuma wani kafiri ne to kalmar sama take yi daga ka wade ta ta hudu daga bakinka ko to za ta yi sama za a je a duwa a wajen Allah da kai da shi waye fasiki in dai shi da ka wadi ma magana ba fasiki bane kuma ba kafiri bane to ba za a je ba kalma a can a ce to a mata wani gida a adana ta Allah zai ce a mai doma kai da kwada ba za ta dawo kanka kaga babban magana ce sai a kiyaye wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa wani hadisi ne na Imam Bukhari annabi yace wa marrama mu'mina bil kufri duk wanda ya jehi mumini da kafirci yace mishi kafiri sai yace fa huwa ka katulu daidai yake da ya kashe shi me yasa aka daidaita kafir da mumini da kashe shi aka ce diddi ne saboda kafirci da kisan kai suna da wajhul ishtirak suna da wani wuri da suke haduwa shine ga baki ɗayan su suna haduwa ta wajen isqatil huquq haƙƙin musulmi da haƙƙin kashewa suna tabbata ne akwai inda suke guri guda wanda suke haɗuwa ala sabilil misal yanzu wanda ya zaman to ba musulmi ba sai ya yi diya wannan diyan nashi za su ci gane shi shi ba musulmi bane ba amma ga diyan kuma gashi dukiya ya bari za a ci gane shi a musulunci gado na addini na shari'a ba za a ci gane shi ba me yasa saboda annabi ya ce mu'mini ba musulmi baya gadan kafiri kuma kafiri baya gadan musulmi ko musulmi ne ya yi diya a cikin diyan sai ka samu diya zama krista in ya mutu banda shi a cikin gado saboda kafiri bai gadan musulmi to kun ga wajen gado kafiri bai shiga sannan kuma kashewa fa mutum ya yi diya sai ɗaya lallaba da dare kashe shi dan ya ci gado in aka zo raba gadan man da shi me yasa saboda shi yake san kai kaga anan da kisan kai da kafirci wajen mas'alar gado duka abu ɗaya ne hukunci ɗaya ne shi yasa anan aka ambaci kafirta mumini kamar kashe shi ne saboda suna haɗuwa a cikin waɗansu hukumce-hukumce kamar hukuncin gado da wanda ya kashe baban shi da wanda ya zama kafiri baban shi musulmi dukan su ba su cin gado wa qala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qala ar-rajulu li akhihi idan mutum ya ce wa dan uwan shi ya kafir ya kai kafiri faqad ba'a biha ahaduhuma wannan kalmar ta je sama ɗayan su ya cancanta a faɗi mishi ita shine hadisi da farko da muka fara baki sai malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunnati wal jamaa yufarriquna bainal hukmi al mutlaqi ala ashabil bid'i bil ma'siyah suna bambancewa tsakanin hukunci sakakke wanda ake fada ga waɗanda suke masu yin bid'a da masu saban Allah awai da kufur ko kuma kafirci wa bainal hukmi ala shakhsin mu'ayyan da kuma ka hukunci akan mutum guda ɗaya wanda gashi na ana iya cewa me yake nufi da wannan magana shakhsin mu'ayyan min masabata islamu wa biyaqin mutum wanda musuluncin shi ya tabbata sadarat anhu bid'atun min al-bid'a sai bid'a mutum ne musulmi ana sallah tare da shi amma sai ya aikata bid'a ko kuma yaji saban Allah ko kuma ya zama fasiki ya fasikanci ko kuma ya kafirci to ahlus sunna suna bambanta abin zan ba ku misali misali shine duk wanda ya ƙaryata manzon Allah kafiri ne suna faɗin haka duk wanda ya ƙaryata manzon Allah kafiri ne duka mun yarda da wannan to kuma yanzu sai aka samu ga wani nan sunan shi Adi sai aka samu kuma ya ƙaryata wata magana da ake danganta ta ga Allah shin ahlus sunna suna cewa a da kafiri ne yace a bisu wani musan ku an gane in mutun ya aikata abu ba a mushi hukunci amma suna yin hukunci akan wanda ya aikata kaza ana cewa wanda yayi kaza hukuncin shi kafirci amma ya ka samu mutun ya yi kaza in ba sa cewa wani da sunan shi da ambatan shi a ce wani kafiri ne bisa yin haka dole sai an ji kuma an koma wancan sharuɗa amma fa aka saki magana a ce kafirai sai iya cewa wanda ya kaza kafiri ne wanda ya kaza kafiri ne irin wannan hukuncin da ahlus sunna suke yi wa kafirai ne dangane da makomansu yanzu mutum ya mutu krista ya mutu in aka tambaye ka akwai na gidanku akwai wani krista ya kace gashi nan yau ya mutu sai wani zo gidanku da dare tambaye ka wannan kristan da ya mutu me hukuncin shi in kace dan wuta ne ka saba ma ahlus sunna wal jamaa me yasa saboda magana ake akan shakhs mu'ayyan akan wannan makwabcin naku shi karan kanshi waye ga dan wuta ne baka sani ba ahlus sunna ba su ce dan wuta ne amma kuma suna cewa kowane krista in ya mutu a kristanci dan wuta ne me yasa saboda qur'ani ya tabbatar duk kristan da ya mutu akan kristanci dan wuta ne amma ba a ce ba krista makwabcin ka in ya mutu dan wuta ne shine bayanin to haka lamarin yake duk mai aikata kafirci kafiri ne amma aka samu wani ya aikata kafirci ba a cewa kafiri ne kai tsaye sai an ji an auna wancan sharuɗan da muka wadi a baya shine abin da malam yake faɗi a nan sai ce wa zalika bi iqamatil hujja shine ana yin haka ta hanyar tsaye da hujja wa izalatish shubha in akwai wata shubha a kauda ita wa hadha fil ashya' al khafiyyah la fil umur al zahira yace amma fa wannan cikin abubuwan da suke koye ba cikin abubuwan da suke bayyana ba abubuwan da suke bayyane kafin mu dace dazu kaman mutum yace babu Allah bayyana abu duniya ta tabbatar da cewa akwai Allah duniya ta tabbatar da cewa annabi Muhammad shine karshen annabawa irin wannan abubuwan ba akan su bake magana akan abubuwa koyayyu sai ce wala yukaffiruna almu'ayyan ba sa cewa wani su wadi sunan shi a ce kai wani kafiri ne ahlus sunna ba su wannan abu su wadi sunan mudin su ce kafiri ne basi kai ma haka ba so ka aikata wannan yace illa idza tahaqqaqat fi shurut fa ce in sharadin sun tabbata akan shi wan tafatil mawani sannan kuma abubuwan da suke hana a ce mishi kafirin Allah ne sai ba sa wannan muka zana da su sharadda guda biyar da abubuwan da suke hanawa guda biyar in aka nema aka nemi biyar din akwai za a ce mai kafiri aka nemi wannan biyar din kuma na karshe babu su to dole a ce mishi kafiri a ba kristiyan ba makwabcin ka krista in ya mutu akan kristanci to kai a addinin ka an ce kristan ne ya mutu kafiri ne saboda kafiri ne bai shigo musulunci ba to zaka ce duk krista kafiri ne amma kuma baka sai wayan mutane cikin fara kace wallahi wani makwabci na ne dan wanda ne kafiri ne shi krista akan magana akan hukuncin shi ake ba akan kafircin shi ba wanda bai shigo musulunci ba yana san kafiri ne wai baka je baka ce kai makwabci na sai yanzu ana makwabci na yanzu ana can cikin wutar jahannama waye ga maka amma kuma kaga dasoshi na shari'a sun tabbatar da cewa wanda ya mutu ba musulmi ba zai shiga wutar ko to zaka iya fadin wannan magana a gama garin mutane kace kowane kafiri wuta zai yi amma akai kafiri a ungo ko ya mutu baka ce kuma akai suwa na yi dan wuta ne wannan ne malamin bissa su yi ka wadi abinda Allah ya fadi umumi kace wanda yake kaza kaza ne amma baka zo baka ce wani da sunan shi da sifar shi kace shine kaza shine abinda aka hana sai malai yace ana abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul hadisi daga abi hurairah Allah ya kare da gare shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan hadisin da zamu karanta hadisi ne wanda al-Imam Abi Dawud da rawaito shi Albani ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai bada labarin wasu mutane guda biyu zamu ji yanda labarin ya kasance tsakanin su yace annabi yace kana rajulani fi bani isra'ila mutaakhiyaini wasu mutum biyu daga cikin mutanen bani isra'il sun kasance ɗan uwan juna ne fa kana ahaduhuma yuzni wal akhar mujtahid fil ibada ɗaya daga cikin su ya kasance yana aikata sako yana zinubi shi kuma ɗayan ba abin da ya sa gaba banda ibada mutum biyu ne ɗaya mai safan Allah ɗaya kuma mai ibada kamar yanzu a ce mutum biyu a na magaram ɗayan kullun din da ke karatu yana zuwa masallaci da kin shi ke sharan masallaci din da ke gina rijiya sai ya bada gudunmawa aka ce wani masallaci za ta da sai ya bada kudin shi shi kuma ɗayan din da ake rawa ake kada kadi ake shan giya ake caca ake zinace duka gan shi kuma tare su bi kwana ɗan uwan juna ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kana la yazalu almujtahidu yara al-akhar ala dhanb shi wancan mai aikata abin kirkin mutumin kirkin kullum in mutumin ɗayan ya shigo mai aikata sabon kawai ganin shi yake ka wannan halakakke ne su wannan an halaka sabon Allah kullum dare da rana fa yaqulu sai ya ringa ce mishi wani aksir ka ringa rage wannan sabon naka ya yawa kai baka jin tsoron Allah ka rage wannan sabon sai ya ce fa wajadahu yawman ala dhanbi wata rana sai isko shi ya aikata wani zinubi bai ce mashi ko mi kawai abin da yace mi fa qala lahu aksir sai ce mashi wani kai tsoron Allah wannan zalubin naka ka rage shi fa qala sai ya ce mashi khallini kyaleni abu ista alayya raqiban wai kai Allah ne ya aiko ka ka ringa control kina haka ya mashi Allah ya aiko ka ka sa mini ido a cikin mutane ma akwai wannan kai mai nasiha kai ke yi ko kai ina ruwan ka kai dan sa ido ne shahamul layya to shi ma kamar haka ya fadi mishi lokacin da yace ka rage saban Allah fa qala shi kuma da aka wadi mishi haka yace la wallahi la yaghfiru Allahu laka yace na rantsi da Allah Allah bai gafarta ma shi ke
me yasa ya faɗa kana wai dan saboda yace ya kyale shi shin Allah ne ya aiko shi akan shi ya zama to me sai me bincike sai yace wallahi Allah baya gafarta maka ba kun ga wannan kalmar da ya faɗi to annabi sai yace aula yudu khilka Allahu aljanna ko kuma karawa yayi a cikin magana da yace Allah baya gafarta maka ba ko kuma wata magana da ya faɗi mai kama da na rantsi da Allah Allah ba zai saka aljanna ba wata magana irin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qubi da arwahuhuma sai Allah ya dauki rayuwarsu dukan su suka mutu su biyun bayan sun mutu su biyun fajtama'a inda rabbil alamin sai ga su sun hada a wajen ubangijin talikai dukan su ga su nan gaban Allah fa qala li hadha almujtahid sai Allah ya ce ma wannan wanda aka sani da kokarin ibada mai zuwa aikin kirki sai Allah ya ce mishi kunta bi aliman wai shin kai ka san ilimi na ne Allah ne yake ga mishi saboda ya ce wallahi la ilaha illallah na rantsi da Allah Allah ya gafarta maka sai Allah ya tambaye shi shin kai ka san ilimi na ne ka faɗi wannan magana Allah zai ƙara ce mishi au kunta ala ma bi ma fi yadi qadiran ko kuma kai ka san abin da yake waje na kana da kudura akan shi kana da hukumci a cikin abin da ni ne nake da aiki akan shi da zaka ce bazan gafarta mishi ba kai da ce in za a gafarta mun mutun ana shawara da kai Allah zai yi wannan tambaye me zai ce mishi da amsa saboda sawa aljanna da gafartawa abu ne a hannun Allah ba kai bane zaka ce Allah ba yayi saboda wannan maganar da ya faɗi Allah zai mishi wannan tambaye shin kai ka san ilimi ya ko kuma a cikin abin da na hukunta kai kana da hukunci a ciki wa qala lil muzlim sai Allah ya ce ma wancan mai zinubin da aka ce Allah ba ya gafarta mishi ba sai Allah ya ce mishi idhhab kaje fadkhul aljannata bi rahmati kaje ka shiga aljanna da rahmat duk da zinubin da yake kasance yana aikatawa sai Allah ya ce kaje ka shiga aljanna dani da rahmat wa qala lil akhar sai kuma Allah ya juyo wajen wancan mai tsananin ibada wanda suna ganin su su ne na Allah har suke cewa kai wani ai Allah baya gafarta maka kana zaman Allah sai Allah ya ce mishi idhabu bihi ila nar ka tafi da shi zuwa wuta me kan shi wuta jahannama jama'a mutanen kirki ne ibada yake amma kalma ɗaya ne wani ta kai shi wuta wace kalma ce saboda ya ga wani mai sako ya ce Allah baya ya haife ba ya ga wani mai sako ya ce a wannan ba zai je aljanna ba ita ce kalmar da ta kai shi wuta amma yau su da yawa cikin al'umman ku akwai wanda suke furta su ce kayo yanzu wanda suka alishi suka shiga aljanna ai harka ta lalace ana wadi ko ba wai ana wadi akwai su mutane wanda su ringa cewa a kai ai su wani a kiyama in ka gansa a layi sai dai in layin shaitan daidai take daga cewa mutum dan wuta wanda gan shi a layin shaitan a lahira menene to kai yanzu ka zo ka ce su wani in ka gansa a lahira dai layin shaitan wallahi tallahi wannan kalmar daidai take da wanda wannan ya wuce Allah ya kai shi wuta saboda haka mutane sai su kiyaye halshen su su san abin da suke faɗi shi yasa ya kawo wata Abu Huraira da ya karwaito wannan hadisin bayan wannan bayanin ya kare sai ya ce wallahi wallazi nafsi bi yadi yace na rantsi da wanda raina yake hannun shi la takallama bi kalimatin aw bakat dunyahu wa akhirati wannan mutumin mai ibada da aka ambata ya faɗi wannan kalma ne wadda ita ce kalmar da ta lalata mishi duniya kuma ta lalata mishi lahira kalma ɗaya ce wadda amma ta ruguza duka aikin da yake na ibada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan ko kuma lam yulqi laha balan fatarmi bihi fi nar jahannam 70 kharifa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi mutum zai iya furta wata magana ana zamana ana hira kamar yanzu ana tattaunawa da yawa daga mutum ya furta wata magana la yulqi laha bala kalma ce wanda shi bai ma aka da ita ba bai ka aka da ita ba kawai cikin hira sai wanda ta bai kula ba annabi yace wannan kalmar da ya faɗi tulqi bihi fil nar 70 kharifan za ta jewa shi cikin wuta ta yi nisa a cikin wuta da shi nisa na shekara 70 saboda kalma daya kuma shi kalma bai dauke ta ba komi gani yake ba na abani dan Allah da annabi yau mutane suna sakin halshe ko bisani sai ga mutun ya wada kalma kuma yaje ya cigaba da rayuwar shi bai ma san abin da yake ba shin ya auna abin da yake bai auna ba Allah ba shi dai kawai ya wani
shi yasa yana da kyau musulmi kahin ya wadi magana ya tamnata ya ji yaya take sannan ya sako ban ka ji ya sako ta kuma daga baya yayin nadama kuma nadamar da zai tana iya wa a duniya ne ko kuma a lahira har gwara-gwaran nadamar da zaka yi a duniya kana da damar ka gyara amma in dai kalmar da zaka wadi nadamar da zaka yi nadama ce ta lahira akwai matsala Allah ya kike sarki ya kare saboda korewar lokaci anan ya kamata mu tsaya abinda muka faɗa ya zama dai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته